Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa ba na tatamka.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin a wannan mako ya samu bakuncin wani lauya da ke Accra, babban birnin kasar Ghana, Abdulrahman Yusuf, wanda ya samu tawaya a kashin gadon baya lokacin kuruciya, ya dage da neman ilimin zamani da nufin cimma burin rayuwa, wato zama lauya, domin taimakawa masu karamin karfi, kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsa da wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako.
Musa Abdulrahman Babuje Yusuf, ina aiki da tare da Social Welfare Department and the Ministry of Gender in Ghana.
Nega karanta makaranta.
First degree na di sociology na karanta di psychology. So after one na di law school na nasa mo professional certificate in law. Yeah.
I can lawyer.
Now I can lawyer. Yeah. One na certificate is in kasa mo na certificate kaya ka practice law in Ghana.
One na barura da kake da shi na musamman ha haife ka da shi ne ko dai da girman ka ka same shi.
Da girma na nasa ba haife ni shi da shi ba.
Ina kamar shekara nawa?
Ina kamar shekara 15, 16.
Yeah. Ka girma ma sosai.
Na girma, na girma. Yeah. Ya kai.
Masu sauraron mu an so su ji ko ta yaya aka yi ka samu wannan matsala ciwo ne ko dai?
Wannan dai wal eh ciwo ne domin na te shi hospital na yi jinyan shi yani ko to abin da ya start mun jinya ne na gargajiya ka shirye mun zo mun je da shi hospital to kamin mu je hospital na shi hospital aka ce wai abin ya yi too late. So abin da ya same ni according to diagnosis da suka investigation da suka yi suna nuna sai in ce kan da aka yi ya wai dai wani abu ne da ake cewa port disease na gane port disease which is tuberculosis of the spine abin da
ne wato kasin baya
haka ne haka ne
ba da ne ko dai kawai
na kaman haka kawai ne kaman shin ne kaman na kare tuberculosis ko ba shi ka fadi ba ka gane kaman wani abu ne disease ne kawai ya
lokacin kamar kana aji na
lokacin ina secondary school ne kaman ina secondary school na fara secondary school ne kai kaman ya na fara secondary school
so sai lokacin da kana makaranta wani kalubale ka fuskanta challenges da wannan abu ya same ka har ka gama secondary ka je university har ka zo ka je makarantar da ake koyan aikin lawyer
challenges din da mutum ke face da shi ne shine yanda system Africa yake kana cikin wanga situation sometimes movement in car is so restricted maybe shigan mota for instance zaka ce makaranta zaka je school for instance kana ni rika ka shi so wani kama ka kuma yanda da kake so ka shiga mota kamar dai commercial bus for instance situation da nake cikin gaban ya shiga commercial bus ko shi na duki taxi you could be there and gaza ma dole ko ga duki taxi in fact in kana cikin wanga situation baka da support financially sometimes is by easy when
haka
samun haka ne sannan kuma kaje school kuma yanda gini ya suke ba ramps for wheelchair da nake legon inda muke have lectures University of Ghana yana duka na kan wheelchair ga shiga lecture hall haka ke yin every time so
idan baka samu wanda zai ma wannan baka na samu
alhamdulillah dai mutane dai suna help dan wayin kan da kike da su colleagues din ka friends din ka da kike da su wani yaya idan ka no volunteer help isa in baka samu dai ka wanda zai help ka ba ne dai ka ji an shiga class an yi da na state in kaje late ne maybe ka kai baka samu amma alhamdulillah dai ban face one matter there are people were ready to team akamaka masala dai ni shape elite every time ana lifting kan nan eh wanda kuma sai sabar back to back sun shi haka nan amma yayi kuma da za ka yi shi ka zama dole
dan muka dubi shekarun ka sha kuma yanayin unguwa da
yeah
ka samu unguwan nan lokacin ilimi dai idan mun boko wanda iyayenmu suke wasu dauke shi da muhimmanci haka sosai ba a lokacin da lokacin kuna makaranta to me ya kara ma kwarin gwiwa ya sa ka tsaya inda ka kai karatu
abin da ya kara min karatu abin da ya shine aga cewa kamar gaskiya karatu yana da muhimmanci sosai, ne ko karatu abin gaba Islam karatun da muke zuwa ban mu san kamar karatu na da amfani, yana da important. Isa karatu kuma yanda muka tashi muna gani lokacin da ni nake zuwa school, secondary school for example, it has always been my goal, kama I wanted to be a lawyer, I wanted to go to law school.
To kana
tun na zuwa sai da yake na tashi ina tafiya ina komai, because ni na tashi na tun sa abin da nake so yi da rayuwa, da nake so secondary school, I wanted to be a lawyer. So da hakan yazo kuma shi na samu kuma alhamdulillah family na nan da suka support ni.
To masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a tarbe mu a makon gobe domin jin cigaban wannan tantaunawa. A madadin bakon shirin na kasa, lauya mai zaman kansa Abdulrahman Yusuf dake Accra, da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako, ni Sulaiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku, mu ne lafiya.